yarinyar na 'yar kasar Pakistan da 'yan taliban suka taba a haka da ake kira Malala Yusuf ta alƙawarin tallafa ilimin ƙananan mata a tarayyar Najeriya. Malala Yusuf din dai ta bayyana hakan ne lokacin da ta ziyarci jihar Borno a jiya don zazanta al'umman jihar game da abin da ke faruwa. Malala Yusuf din ya ce ta damu ƙwarai game da irin abubuwan da ke faruwa a wannan shiya, musamman ma in irin wannan hare-hare da akan kai kan jama'a da kuma matsalolin da ake fuskanta na koma baya wajen harkar ilimi.
Nigeria unfortunately has been the country which has the most number of children out of school, and I want to make sure that my brothers and sisters in Nigeria are not neglected from this basic.
Ta ce abin takaici tarayyar Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fama da matsalar rashin zuwan makarantar yara, saboda haka zan tabbatar muku ƴan uwana ba za mu yi watsi da Najeriya wajen ba da tamu gudumawa na garin cewa waɗannan yara sun samu ilimi.
So I'm here to speak for my Nigerian sisters and brothers that they get their education, it is a way to protect their future, it is a way to protect Nigeria's future as well.
Ta ce na zo nan don in ma ƴan uwana magana game da batun ilimin zamani wanda shi ne zai taimaka rayuwarsu da ma rayuwar ƴan Najeriya baki ɗaya.
And we are here to support you and to stand together with you in life. It's a fight for all of us. Girls all around the world, they are my sisters, and I keep on fighting for them. So I'm here to stand with my sisters here.
Ta ce mun zo ne don mu taimaka muku, wannan yaƙi ne na dukkaninmu a faɗin duniya, don ƴan uwana ne mata, saboda haka duk dole in ci gaban tsayawa na tabbatar da cewa sun samu wannan ilimi. Za mu yi ƙoƙarin mu yi aiki da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu don ganin cewa ne taimaka wa waɗannan ƴan uwan nawa. Yayin da yake mai da jawabi, gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shettima ya ce Malala abun koyi ne ƙwarai, musamman ma ganin yadda ta zajirce wajen haɓaka harkokin ilimin mata.
It's our interdependent integrated game changer. Within a generation, the summer of the kingdom can be a celebrated icon.
Ya ce batun ilimi abu ne da ke canza rayuwar mutum baki ɗaya. A cikin zamani guda za ka iya ganin ɗan talaka ya zama wani abun nuni wanda dukkaninmu biyu a nan mun isa abun misali. Don haka ilimi ta ce turban ci gaban al'umma, kowane irin al'umma a duniya. Ya ce kamar mu a nan arewacin Najeriya ba mu da wani zaɓi illa mu sa jari cikin harkan ilimi ga 'ya'yanmu da matasanmu baki ɗaya, musamman batun ilimin harkokin 'ya'ya mata.
There are 9 million out of school kids in northern Nigeria. 9 million is actually the population of some small countries. And this is why the game child education is vitally important.
Yace yanzu akwai kusan yara miliyan 9 da ba sa zuwa makaranta a arewacin Najeriya. Yace miliyan 9 ya kai yawan wani karamin ƙasa. Wannan shi yasa batun ilimin ƴan mata ke da muhimmanci gare mu, kuma za mu ci gaba da haɓaka wannan batun harkan ilimin a duk inda muka samu kanmu.
Even because of our access to Western education, I will be a running scholar somewhere aiding out a nigger existence or changing to girls in the local government.
Ya ce in ba don damar da na samu na ilimin zamani ba, da ina nan watakila ina koyar da karatun allo ko kuma ina nan a ƙauyen Ganze ina kiwon awaki, amma wannan ilimin zamani ne ya ba mu dama muka zama abin da muka zama. A cewar gwamna Kashin Shettiman, Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.